Bisa ga dukkan alamu batun yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin jihar Niger a Nigeria tace tana yi ya shiga cikin wani yanayi na rudani da rashin sanin inda aka sa gaba. Tun a lokacin da aka rantsar da gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello a matsayin gwamnatin jihar. Ya lashi takobin dawo da makudan kudaden da suka ci an saci a lokacin tsohuwar gwamnatin da suka gada tare ma da hukunta waɗanda aka samu da laifin satar. Daga bisani dai gwamnatin Abubakar Sani Bello ta samu nasarar bankaɗu wata muguwar sata ta sama da naira miliyan 261 a ma'aikatar pension jihar tare ma da samun wasu ma'aikatan hukumar pension su kimanin 30 da laifi. Ko da yake kawowa yanzu babu wani cikakken bayani na hukunta su sai dai a ƴan kwanakin nan bayanai suka nuna cewa gwamnatin jihar Niger ta yafe ma 6 daga cikin mutane 30 da aka samu da laifin. Kamar yadda shugaban ma'aikatar kula da harkokin pension na yanzu Malam Usman Tunau ya shaida mani.
Amma su waɗannan 6 din su ne na sani aka ce rubuta ba kansu su ne na rubuta akai.
Akwai maganar laifin da suka yi girman shi kamar wannan matakin da aka dauka kamar wani koma baya ne a wannan yaki da gwamnati ke yi da cin hanci da rashawa.
A'a to ai a kowane cikin yanayi ake akwai tsarin da ya kai ana iya yafe mu mutum shugaban kasa ko gwamna.
To sai dai hukumar kula da harkokin ma'aikata ta jihar Niger ta ce bata san da batun yafe ma waɗannan mutane ba, inji kwamishinan hukumar Comrade Adam Erana.
Wannan bai iso gare mu ba, kuma ina son tabbatar maka duk wanda ke da laifi a ciki mu mun zartar da hukunci a kan shi. Ba mun da ba wanda guda ɗaya da muka yafe mawa. So yana da wahala matuka mu a matsayin mu na civil service mu yi kumbuya-kumbuya a al'amari irin wannan. Kudin pension ne.
A yanzu dai majalisar dokokin jihar Niger ta ce tana bincike akan wannan al'amari. Malik Madaki Boso shine shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar.
Saboda akwai abubuwa da yawa a cikin al'amarin nan, akwai wasu korafi ma da aka kawo cewa su kusan 30 da wani abu ne. Amma a ciki akwai wanda kamar mutane guda 6 wanda ma laihin su ya hi mana wasu an rubuta takarda mutane 6 an rubuta ma rubuta takarda zuwa wurin gwamna ya sa hannu saboda su wayannan a yafe musu.
To amma menene matsayin wannan al'amari a tsarin mulkin Najeriya? Tambayar kenan da Naima lauya mai zaman kansa a jihar Niger barista Ibrahim Rege ta wayar salula.
So babu doka a Najeriya ga da ya ba gwamna ko chairman ko shugaba dama da ya yi ma mutane dukiyar da suka tsaka na jama'a. Babu wannan doka a Najeriya.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.